Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 60, 49 da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa dake kan mita 102.5 zangon FM. Sai radio amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalal FM. Ga waɗanda ke gane kuwa kuna iya sauraron mu kan Alfa Radio dake Kumasi. Har ila yau kwa iya kama mu ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC nake fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zabe ko nadi. Amma kafin nan bari mu fara da cikakken labarin duniya.
To assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Dogarawan tsaron gabar ruwan Spain sun ceto bakin haure sama da 930 sun kuma gano garuwaki hudu tsakanin ranakun Juma'a da Asabar a tekun Bahar Rum a daidai lokacin da kasar ke jiran isowar jirgin gudanar da ayyukan ceton nan mai suna Aquarius wanda sananne ne a cikin jerin abubuwan da ake takaddama akan su a kungiyar tarayyar Turai kan yadda ya kamata a tunkari matsalar bakin haure. Dogarawan tsaron gabar ruwan sun ceto daruruwan bakin hauren ne ta wajen amfani da kananan kwale-kwale na balambalan a mashigar ruwan Gilbarta inda nan ne ma suka gano garuwaki hudun a halin da ake ciki kuma kasar Faransa ta yi maraba da tayin da kasar Spain ta yi mata na ansar wata wato wasu daga cikin daruruwan bakin hauren da ke cikin jirgin gudanar da ayyukan ceton na Aquarius wanda yanzu haka ya doshi kasar ta Spain bayan da gwamnatin kasar Italiya ta yanzu mai dare-dare da baki da kuma kasar Malta suka hana jirgin tsayawa a gabobin ruwan su. Kasar ta Spain ta fadi a cikin wata takardar bayani a jiya Asabar cewa Faransa ta amince da tayin da ta yi ma ita Spain din na sauke bakin haure masu niyyar isa kasar ta Faransa kuma suka cika ka'idojin shiga kasar ta Faransa don neman mafaka. Mutane akalla 25 aka kashe a gabashin kasar Afghanistan jiya Asabar bayan da wani hari na kunar bakin wake ya bararraka wani cincirin da sojojin gwamnati da wasu ƴan Taliban da fararen hula da suka cakudu suna murnar tsagaita wuta da aka cimma a wutar wucin gadi albarkacin bukukuwan karamar sallah ta Idul Fitr. Kungiyar ISIS dai ta kirarin kai wannan harin. Majoyin tsaro sun tabbatar wa muryar Amurka cewa akwai jami'an tsaron gwamnatin Afghanistan da mayakan Taliban da kuma wasu fararen hula cikin waɗanda abin ya rutsa da su. Wani mai magana da yawun gwamnati mai suna Atawallah Kugani ya gaya muryar Amurka cewa harin wanda aka kai a bayan garin Jalalabad headquarter lardin Nangarhar ya kuma yi mummunan raunata mutane 30. Mataimakin shugaban majalisar lardin ya gaya muryar Amurka cewa wani dan unar bakin wake da mota ne ya kai harin a yan wato a yankin na Nangarhar ne dai kungiyar ISIS ta kafa tungarta kuma daga nan ne mayakan ta kan kai hare-haren wato kashe-kashen gillama dai. To karfa a shafa ana shan labaran ne daga sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Jami'an ayyukan agaji a Yemen sun ce mai yiwuwa mazauna muhimmin birnin nan na Hodeida mai tashar jirgin ruwa waɗanda suka kai ziyara zuwa wasu garuruwan da 'yan uwansu suke don su yi hutun sallah ba za su iya dawowa ba saboda askarawan Saudiya sun danna cikin birnin. Kungiyar tallafa ma 'yan gudun hijira ta ƙasar Norway NRC a takaice ta faɗa jiya Asabar cewa mazauna birnin basu fita ba su ma tsoro ya hada su zuwa masallatai da ziyarce-ziyarcen 'yan uwansu da abokan arziki kamar yadda aka saba yi a lokaci irin wannan. A wata takardar bayani kungiyar ta NRC ta ce akasarin mutane basu ma iya dan matsawa daga gidajensu ba saboda yakin da ake ta tafkawa. Shi ma shugaban kungiyar NRC din a yankin Hodeida Salim Al-Shamiri ya fadi a wata takardar bayani cewa mutane na dada firgita a duk wayewar gari alhalin kuwa Idul Fitr lokaci ne da ya kamata mu zauna cikin kwanciyar hankali da iyalanmu inji shi. Shugaban kungiyar wato shugaban Kenya Uhuru Kenyatta ya kara azama a yakin da yake yi da almundahana ta wajen bayar da sanarwar cewa kowane jami'in gwamnati zai fuskanci binciken tantance irin rayuwar da yake yi don a san inda masu almundahana suke samun dukiyarsu. wannan sanarwar ta biyo bayan bayanin rahoton da ke nuna cewa almundahana ta dabaibaye kasar ta yadda ma aka sace miliyoyin daloli daga cibiyoyin gwamnati. Shugaba Kenyatta ya yi tayin zama na farko da za a yi masa irin wannan bincike da zamar gano jami'an gwamnati da ke satar. Yana mai cewa wannan binciken ya wato zai na ma'aikata zai taimaka wajen dakile almubazaranci da dukiyar al'umma. Ya ce kowane ma'aikacin gwamnati zai bayyana inda yake samun dukiyarsa. Sai ka gaya mana cewa wannan ne gidana, albashi na kaza ne, kuma ga motata, ko da ka sai mota da sunan danka ko matarka sai mun gano.
To labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na Murya Amurka a nan birnin Washington DC. Majalla yanzu kuma lokaci yayi da Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar da shirin sa na zabe ko nadi.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka da masarar ku a cikin wani sabon shirin zabe ko nadi wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. Yau shirin zai leka jihar Kaduna ne, inda wankin hula ke neman kai hukumar zaben jihar Dare, domin ko bayan kammala zaben kananan hukumomi a jihar, hatta gwamnan jihar Malam Nasir El-Rufai ya amince cewa an samu kurakurai a wasu kananan hukumomi, abinda yasa ya zame tilas hukumar zaben jihar da sake shiryawar sabon zabe a waɗannan kananan hukumomi da wannan lamari ya shafa. Amma kuma sai gashi har yanzu ana ta turka-turka. Ga dai wakilinmu na Kaduna Isa Lawle Kara da abin da ake ciki game da wannan zabukan da aka so a sake yi.
General of local government elections were conducted. However, we have two sets of results that were totally different. Consequently, parties are advised to take their cases to the tribunal.
Shugabar hukumar zabe mai zaman kanta a jihar Kaduna Dr. Saratu Dikko kenan. Lokacin da take sanar da cewa zaben da aka sake yi a karamar hukumar cikin ta jihar Kaduna fa ya zo da dambarwa saboda an samu sanar da sakamako guda biyu ta bangare daban-daban da tace sai dai a tafi kotu ta warware wannan turka-turka. Game da zaben karamar hukumar kauren da ke cikin jerin kanan hukumar da aka soke zaben sa a lokacin zaben ranar 12 ga watan Mayu kuwa, shugabar hukumar zaben ta ce ita ma karamar hukumar kauren ba a samu an yi zabe ba saboda masu ruwar tsaki sun ki bari a raba kayan zabe domin sun ce sai sun ga jami'an hukumar zabe.
Elections did not hold in our local government because the stakeholders refused to let election materials be distributed. They wanted to see the returning officers.
To kowane hali ake ciki karamar hukumar Chukun din da ake ta sanar da sakamako mabambanta?
In Chukun local government, no elections held. However, our office was invaded by certain individuals. Election materials were removed. Our staff were harassed. So elections did not hold.
Dr. Saratu Dikko tace ba a yi zabe a karamar hukumar cikin ba, amma an yi mana kutse, an ɗebe mana kayan zabe, aka kuma musgunawa ma'aikatanmu, wannan shine yasa ba a yi zabe ba. To sai dai da alamun wannan sanarwa ta hukumar zabe mai zaman kanta a jihar Kaduna ba ta yi wa jam'iyyu daɗi ba. Mr. Abraham Kato shine mai magana da yawun jam'iyyar PDP a jihar Kaduna, ya kuma ce su kam sun san an riga an kammala zabe a karamar hukumar Jaba, amma an zo ana ja musu hankali.
An gama zabe kananan hukumomi guda biyu, karamin hukumar Jaba da Kaduna South. Hukumar zabe ta kita sanar da zabe da wanda ya ci zabe. Zargin da suke shine suna da sakamakon zabe guda biyu. To mu tambayar da muke a matsayin mu na jam'iyyar PDP shine shin sun kai malaman zabe bibbiyu ne, wato returning officers? Don a sanin mu, jami'an zabe ita ta sanar da sakamakon zaben Jaba local government.
Kowa kuke zargi, dan su ma jam'iyyar APC suna cewa jami'in zabe namiji ya faɗi wanda ya ci zabe a Jaban nan, kuma su suka ci zabe.
Doka, akwai doka na zabe kamar shi section 23 na dokokin su na zabe na local government. Ai ya ce za a sanar da zabe a headquarter na karamin hukuma.
A ina shi wanda ya sanar?
A to wanda jami'an zabe da sanar na Jaba local government, mun san ta sanar akwai ne a collation center da doka ta sani
amma dai waye ci anata
PDP ta ci zabe
to akwai wannan kuma ai shi ma yace shi jami'i ne kuma ya sanar cewa APC ta ci yanzu ita kanta hukumar zabe ta yarda cewa zabukan nan a gurare biyu aka sanar ko kuma jami'ai guda biyu sun bulla wannan matsayi kuke akan
a fadanta ta ce za a haduwa tribunal wato kotu kenan kuma tsakani da Allah tunanin mu bisa ga evidences da muke da su a hannu mun san mun ci zabe
ina aka kwana a kaura
kaura ba ya zabe ba dalili shine malaman zaben da su SICOM suka tura sace su aka yi ko me aka yi ba mu sani ba jira muke mu ga menene hukumar zabe za ta yi don wannan ba karamin laifi bane an ba su aiki sun gudu a bakin gurin aikin su ba sanar ba shi ya kawo mu cikin wannan halin da muke ciki
cikun da Kaduna ta Kudu ba
cikun ba ya zabe ba don me an zo an sace kayan zabe su kuma mutane da yake sun gane take-taken sai suka ce ba za a raba sauran kayan zaben ba sai an dawo da wayannan da aka sace in fact in ka tuna ai haran kama wasu yan majalisu ma da wai sun je kwashi kayan zabe don su je su sanar yanda suka yi kananan hukumomi wajen guda shida a jihar Kaduna
me matsayin jam'iyyar PDP game da wannan zabuka
za mu gaban kuliya don mu kwato aiki hakkin mu ma jama'an mu tsakani da Allah
kun yadda da Kaduna ta Kudu da aka karkare
ai duk shi ma wannan ne ma yafi ban dariya don a zaben da ake na Kaduna ta Kudu ward zabe na farko da aka karasa daga baya an yi ward 11 ne jam'iyyar APC tana da kura 12,012 da yan kai sannan jam'iyyar PDP tana da kura 19,019 sai gashi an zo zabe a ward guda biyu dai daga cikin ward din wai sun samu wai APC ta samu kura 17,017 da yan kai sannan dayan wai ta samu 16,016 ai hankali ba zai dauke wannan ba tsakani da Allah
ita ma dai jam'iyyar APC da ita ke mulki a jihar Kaduna ta ce akwai batutuwan da bata gane ba saboda haka gaban kotu za ta tafi makaddashin sakataren jam'iyyar APC a jihar Kaduna Alhaji Hayafata ne ya karin haske akan matsayin jam'iyyar APC a jihar Kaduna
jami'ar APC mun yadda da zabe saboda zabe ne ya kawo mu mulki gwamnatin mu na jihar Kaduna Malam Nasir Ahmad Al-Rufai ya yadda da zabe kuma saboda zabe ne ya bashi mulkin jihar Kaduna da sauran zababbun shi yasa muka ba hukumar zabe mai zaman kanta duk wani goyen baya da take bukata da duk wani abu da take bukata dan ta ga ta kawo tsarin zabe wanda zan yi cewa shine na farko da aka taba yin shi a Najeriya gabaki ɗaya wato zabe da na'ura mai kwakwalwa kuma duk wanda yake jihar Kaduna ya san cewa duk wani adalci da ake nema jam'iyyar APC da gwamnatin APC na jihar Kaduna karkashin Malam Nasir Ahmad Al-Rufai ta yi ma'in adawa a wannan zabukan in ka lura da inda ake zabukan kananan hukumomi a wasu jihohi zaga jam'iyyar da take mulki ita take cin duka kujerun amma mu a jihar Kaduna ba haka bane shi zabe ba iya rasa matsaloli a kowane kirin zabe an samu matsaloli ko muna fata hukumar zabe za ta yi iyakan yanda za ta yi ta ga cewa inda ba a yi zabukan nan ba an yi
an ji hukumar zaben na korafin cewa sakamakon da aka sanar a jaba wanda ya sanar din ba su san shi ba wanda ya MPDP suke cewa dan jam'iyyar ku ne kuka so ku yi lori
to shi zabe yana da ka'ida na farko dai hukumar zabe ta san wanda ta tura a matsayin shi ne wanda zai bada sakamakon zabe wanda mu mun tabbatar shi ne ya bada wannan sakamakon zaben na jaba kuma sakamakon ya nuna cewa jam'iyyar mu ta APC ita take da nasara in Allah ya so ya yarda muna nan muna shirye-shirye na yanda za mu yi mu ga cewa mun bi wannan haƙƙin namu na karamar hukumar jaba da karamar hukumar cikun dan mu kwato a zaben da al'umman wannan kananan hukumomi suka yi mana
APC ba ta yarda a sake zabe kenan ba a jaba da cikun din da hukumar zabe ta ce akwai matsala
zabe yana gudana ne da doka kuma duk a bisa duk ka'idan dokan zabe duk lokacin da aka ce an riga an sanar da sakamakon zabe ina ganin kotun shari'a ne kawai za ta iya cewa ba haka bane an sanar da zabe kuma dan jami'ar mu na APC a cikin Mikai Adalo shi ya nasara an sanar da zabe a Jaba kuma dan jam'iyyar mu Benjamin Jock shi ne ya nasara kuma insha Allah muna iyakan duk yanda zamu yi kamar yanda kundin tsarin mulki na ƙasa ya bamu da kuma doka muna nan muna bi mu tabbatar cewa wannan sakamako da aka sanar ya tsaya
amma Alhaji Hafa tafi kuna ta cewa an yi zaben nan da inganci ana tayawo da hotunan ƴaƴan ku da aka ce sun saci akwata har da dan majalisa
babu wani dan jami'in APC da yaje ya yayi attempting wani yin almundahanan zabe amma shi kaga dan adawa baka iya hana shi magana kuma babu inda aka nuno dan dan jami'in APC ko wani mai goya ma jami'in APC yana so ya almundahana na kidan zabe
a ƙarshe menene kuke so ku ce an alamta a wannan zabe da ake ganin kusan shine karo na farko da aka ce a Kaduna dai an zo an yi zabe an sake zabe kuma gashi ana neman a ƙara sake zabe wasu suna ganin abu yaki cinyewa
to wannan ya nuna kirin adalci na gwamnatin APC a jihar Kaduna karkashin Mallam Nasir Ahmad Al-Rufai wannan ya nuna cewa gwamnatin APC ta yarda da zabe mu ba kama kariya muke yi ba ba murdiya muke yi ba mun yarda cewa jama'a su suke da dama su zabi wanda suke so a dukkan kujeru
ko bayan jam'iyyun APC da PDP da ke ta nuna wa juna ya tsagamar wannan zabi kama ita kanta gwamnatin jihar Kaduna ta ce a gaskiyar magana tana ganin wasu mutane sun saka hannu wajen dagula wannan harkar zabi malam Samuel Alwan shine mai magana da yawun gwamna malam Nasir Ahmad Al-Rufa'in jihar Kaduna
mu abin da muka lura da shi shine kamar haka akwai ƴan siyasa wadda suka shiga suka bata wannan tsarin musamman ma jam'iyyar adawa suna amfani da addini suna amfani da ƴan bangan siyasa suna yawan propaganda to abubuwan nan sai suka cakude wannan harkan baki daya shi yasa aka samu wannan tasgaro wanda aka samu amma ita gwamnatin jihar Kaduna shawarar take ba ma ita hukumar zabe mai zaman kanta shine kamar haka a tsaya ai gaskiya ai adalci duk abin da ya kamata ayi ayi kaman sanarwa wanda ita shugaban hukumar zabe mai zaman kanta tayi ita shugaban tana bayanin cewa a karamar hukumar Jaba jam'iyyu guda biyu da suka shiga wannan zabukan dukan su kowa na rike da sakamakon zabe a karamar hukumar cikin kuma ba ai zabe a wasu mazabun nan da ya kamata ai zabe a cewar su amma kuma mun samu labari kuma daga gurin mutanen mu wanda suke tabbatar mana cewa an yi zabe suna ma ikirarin cewa su suka samu nasara to mu dai koma dai menene matsayin gwamnatin jihar Kaduna shine hukumar zabe mai zaman kanta ta yi adalci ta tabbatar da cewa ta yi gaskiya ai son gaskiya din shi yasa ma aka samu abin da aka yi a din Najeriya wani jiha ne aka yi zaben kananan hukumomi ƴan jami'ar adawa suka samu local government wanda ya wuce daya amma mu anan gashi jam'iyyar PDP suna da kananan hukumomi guda hudu suna da kansiloli sauran jam'iyyu ma irin su Abga Labour da sauran su suna da mutane to amma su ƴan takarkarin jam'iyyar PDP suna wa gwamnatin jihar Kaduna godiya domin gwamnati ta fidda tsari gwamnatin jihar Kaduna ta yi wani abu ne wanda zakaran gwajin dafi ne wanda ba taba yi ba amma su jam'iyyar kunya suke ji su fito gaba gadi su godewa gwamnatin jihar Kaduna
wannan dai kusan shine karo na farko da wankin hula ke neman kai hukumar zabe dare a zaben kananan hukumomi abinda magoya bayan gwamnatin jihar Kaduna ke cewa ya biyo bayan adalcin da gwamnati ke neman yi ne wajen ba wa kowa dama yayin zabe yayin da ƴan adawa ke cewa wannan jinkirin jan kafafa ba zai rasa nasaba da kokarin jam'iyyar APC na kwashe dukkanin kujerun da ake so a sake zaben ba abin jira a gani dai yanzu shine yadda za a kwashe gaban kotun da yanzu hukumar zaben tace can za a nufa
to Isa to Allah ya kyauta yanzu a madadin shi Isa Lolekara wakilin mu na Kaduna da ma dukkan wadanda aka ji muryoyin su sai Julie Grinshaw da ta daidaita sautin shirin ni madugun shirin Ladan Ibrahim Aiwa ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah
kuna sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC yanzu kuma sai rahoto na musamman
Masu sauraro ko kun san akwai wata kasuwa da ake kira Chinatown a birnin Lagos dake kudu maso yammacin Najeriya hada-hadar me ake a wannan kasuwa a wace shekara aka kafa ta ya kuma halin da kasuwar take ciki a yanzu waɗannan tambayoyi da ma wasu na daban wakilin muryar Amurka a Lagos Babangida Jibril yayi kokarin amsawa a rahoton mu na musamman na wannan mako
Chinatown kamar da ake kiranta a nan an kafa ta ne a shekara ta 2004 inda ginin ta kama da gine-ginen da ake gani a birnin na Sin akasari dai shi da wannan gini ya kunshi shaguna kusan 200 da ake saye da sayarwa ƴan Najeriya da kuma ƴan kasar Sin ne ke haya a irin waɗannan shaguna domin saye da sayarwa akasarin kayan da ake sayarwa dai sun kunshi kayayyaki ne da ake shigowa da su daga kasar China ko kasar Sin kama daga kayan kayayyaki ko tufafin sawa zuwa kayayyakin gida da kujeru kirar kasar Sin. Sai dai kuma matsalar tattalin arziki da Najeriya ke fuskanta a yan shekarun nan ya sanya hada-hadar kasuwanci a wannan cibiya ya ja baya, yadda ma wasu yan kasar ta sun suka rufe shagunansu suka kara gaba, walau dai suka koma kasar su ko kuma wasu kasashe na nahiyar Afirka. Wasu kuwa sun nausa ne zuwa wasu jihohi dake arewacin Najeriya, musamman ma da jihar Kano, inda a can kuma yan kasuwan kantakwari ke kukan yan kasar ta sun mamaye musu harkokin su na kasuwanci. To sai dai sabanin abin da yake faruwa a kantin na Kwari, inda yan kasar sun ake zargin su da mamaye kasuwanci a nan birnin Lagos, lamarin ba haka yake ba. A kasarin yan kasar ta sun dai an fi samun su ne a wannan cibiya da aka kafa, wanda kowa ya zo wannan kasuwa ya san cewa zai sayi kayayyakin da aka shigo da su ne daga kasar ta Sin. Ko da yake kokarin jin ta wasu tsararin yan kasar Sin da har yanzu ke da shaguna a wannan kasuwa ya citara, yanda suka ki su ce mana ufan wasu yan Nigerian masu shaguna a wannan kasuwa, irin su Malam Musa Dalladi ya shaida mini yadda harkokin kasuwanci ke tafiya a wannan kasuwa.
Kasuwanci da yana tafiya amma ba kamar na da ba, domin yana yin da dola daman ya haura kuma ba za a mutane su meet up da irin rentage dan nan ba. So kasuwan ya fadi dai.
Akwai tsadan shaguna kenan.
Shaguna akwai tsada amma da kamar da situation yana nan yanzu din nan. So she is considerate. There's a good price. Kamun yanzu dai mutane sun tafi. Mutanen tenant din sun tafi, waɗansu sun tafi can Lagos, waɗansu kuma sun koma gida domin kasuwa bai cewa kamar da.
Mutane sun ragu kenan matuka.
Kamar masu siyayya dai sun ragu domin mutane sun tafi, amma dai kasuwa dai tana cin kaɗan-kaɗan.
Ita ma Madam Jumoke Abimbola, wata mai shago ne a wannan kasuwa na China da ke nan birnin Lagos, kuma ta bayyana mini yadda harkokin kasuwanci ke tafiya.
Before now it used to boom very well, but really be slow.
Tace kware kuwa muna gudanar da harkokin kasuwanci a wannan cibiya, to sai dai kuma harkoki na tafiyar hawainiya ba kamar yadda yake a can baya ba. To ko matakin da gwamnatin Muhammadu Buhari ta dauka yanzu, wanda zai baiwa yan kasuwan Najeriya amfani da kudin kasar China, zai taimaka muku?
Yes, very well, it will help. It will kind of boost the business relationship more, instead of going through changing dollar to yen. Now we can even deal directly with our own currency, which will help in a way too.
Tace kware da gaske, wannan mataki zai taimaka. Kaga ba sai mun sayi dalar Amurka ba, akasarin tsadan da muke fuskanta a wannan kasuwa na da nasaba ne da sayar dala. To ganin yadda yan kasar Sin ke bajewa wajen kasuwanci a Najeriya da kuma wasu kasashen Afirka, na tambayi wata da ke zaune a kasar ta Sin ko haka baki yan kasashen waje musamman Najeriya ke samun sukunin gudanar da nasu kasuwancin da sauran harkoki na ayyuka a kasar ta Sin. Ga dai Malama Fatima Inuwa da ke aiki a kasar ta Sin.
Game da tambayar da kai na ko wato yan Najeriya suna samun damar kasuwanci a nan kasar Sin kamar yadda su ma sinawa suke a Najeriya, a gaskiya ba haka bane, ba sa samu. To za a iya cewa suna samu, amma ka san ko wani kasa akwai tsare shi. To gaskiya a tsarin kasar Sin ba shi ne yana gaba da kowa a kasar, akan in ka hada da bako kuma a yanda tarbiyyarsu yake, ma an nuna musu a duniya ma baki daya babu jinsin da ya kai ba su da kwarewa da komai. Kuma shi yasa kaga kamar zaka ga bai dukkansu suke da masaniya game da wajen duniya ba da ya wuce kasar Sin. Saboda haka ba inda zaka je kaga dan kasan waje ya baje hajar shi yana yadda ya so kamar yadda su suke a Najeriya, karya ne, ba zai taba yiwuwa ba. Saboda nan ko shago zaka bude, to ka tabbatar dole ne ma in zaka ɗibi mutum goma ma'aikata, to tilas ne uku zuwa hudu sinawa ne, dole ne. Cikin ka'idojinsu ma dole ne ka ba mutanensu aiki, saboda suna da mutane da ke neman aiki, su ma suna da matasa, suna da kowa saka ba zai ma yiwu ka bude waje ne a nan kasar nasu kace kuma ba saka ba mutanen su aiki ba ba zai taba yiwuwa ba su yanda suka damu da kasar su gwamnatin su ta damu da su kuma su ma mutanen su suke kishin kansu mu ba mu damu da kanmu ba kuma ba ma wani a wurare kaman inda Hausawa mu suka fi yawa zamu iya ce maka kaman Gwanjo da kuma sauran kauyuka da duk suke gundumar Gondo da kuma garuruwa kaman irin su Yiwu to duk wannan galibi akwai ƴan kasashen waje sosai kuma Hausawa mu ma sun yi kakaji da sosai to kwarai zaka ga suna da shagunan su ko kasuwancin su da suke yi amma ba lallai su kadai ba dole akwai wasu ne a tare wasu namun ma zaka ga an kare karshen ta ma an aure sinawa musamman mutanen mu in ka je ta nan ne zaka duka ganin Chinese hawkers da kaga yaro zaka ga a ce maka baban shi dan Najeriya ko wani other African country amma galibi sai dai yana da wuya kuma su daman ma kaga su sina sun aure bakai foreigners ba zai yi ba amma mu na mu suna yi batun kasuwanci su baje yanda su suke yi a can kasar mu 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 baje mu a nan ba zai yi ba baya ma cikin ka'idar su kuma komai basine yana gaba da kowa a nan kasar ko fada ya hada ku da basine ka lallaba a rubu lafiya in ba haka ba mahukunta shi za a fara duba in dai ba dai kana da kafa ba gaskiya mu dai namu kasashen musamman kamar mu namu Najeriya mun dan yi sake ko muna kan yi mun bai ɗan kasashen wajen sosai ko ba sina ba ma mun ba su kafa kowa yana yadda ya ga yadda har wasu ɗan kasashen wajen suke tozar da mutanen mu a ƙasar mu a gidan mu a ci zarafin namu nan wallahi ba zai yiwu ba ba zai taba yiwuwa ba
yanzu dai abin da ke damun ƴan kasuwar Najeriya shine yadda ƴan kasar ta sun ke mame harkokin kasuwanci musamman ma dai a arewacin Najeriya to ko wani shawara Malam Musa Dalladi ke da shi game da irin wannan mataki ko korafe-korafe na ƴan kasuwar
har yanzu dai ko kuma sun gina irin wannan canan tana can tun da an gan waye su suna sai da horses ba retail bane ai dole za a bi su har yanzu amma kasuwa dai na Allah ne kuma suna wurin mutane mu suna wurin wanda da customer dai sun san za su siya wurin amma irin sai dai a ga ma kamar su canan din da suna sai da horses ba retail ba kuma mutane mu suna siya ne sai suna sari su sayar da su su yi horses amma mutane mu za su siya za su yi retail su ma su samu nawa kai
to kaman kwanaki gwamnati ta sa hannu a yarjejeniyar kuɗi tsakanin Najeriya da China yanda za a dinga ku ƴan kasuwa za ku dinga amfani da yen don ku ku sayi dala ku je ku sayo kayayyaki ya wannan zai taimaka muku
kashin gaskiya shi president din mu yayi abin da ya dace mu exchange rate na dollar is too high inda yayi wannan yayi sanin yen din da naira a tun zai taimaka wa mutanen kasuwa komai zai zai sauka price kaya ma zai sauka so idan China kawai straight ba da naira ko naira ko yan ne duka za a transaction business da shi wannan gaskiya zai taimaka mutanen kasuwa
yanzu dai a yayin da ƴan Najeriya musamman ƴan kasuwa ke marabin lale da matakin da gwamnatin Najeriya ta dauka na kulla yarjejeniyar musayar takardun kudin kasar Sin da takardar kudin naira domin sauƙaƙa kasuwa tsakanin kasar Sin da kuma Najeriya har ila yau ƴan kasuwan na fatan gwamnatin Muhammadu Buhari za ta dauki wani gagarumin mataki na kare ƴan kasuwan Najeriya daga mamayar ɗan kasuwan na ƙasar Sin Babangida Jibrin murya Amurka daga Lagos
ka turka saboda kudi
tsakanin da
daga mutum ya janye wando dan saboda kudi
tsakanin da
ana ma kai naushi saboda kudi
tsakanin da
mu duba tsakanin dan adam mu gani
tsakanin da
mutum yana kallon banza saboda kudi
Sakalenda
da da mutum yana iban fara'a saboda kudi
Sakalenda da da
mutum ya daure ma fuska saboda kudi
Sakalenda da da
ana sakin fuska saboda kudi
Sakalenda da
kuna sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC madalla da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can anjima da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shirin in Allah yarda inda za ku ji mu dauke da shirin nagari na kowa wanda Sahabu Imam ke gabatarwa yanzu a madadin sauran abokanan aiki a nan sashin Hausa na murya Amurka ni Nazir Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya